بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر أصبر شرند شدة قوت رمضان hijirana da shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 8 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 91 cikin jerin darussa daga littafin Al-Istiqama wallafar Al-Imam Sheikh Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wanda ya kamata a bi wajen fassara nasushin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman wanda ke da alaka da hadisu sifat al-khabariyya. Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah al-khair. Ibn Taymiyyah yana ɗauko maganganu daga littafin Abul Qasim al-Qushayri, wato ar-Risalat al-Qushayriyya, a inda yake warwara da fashin baki akan waɗannan maganganu har ya kai mu batu akan wasu mutane cikin sufaye wanda suke halasta abubuwan da Allah ya haramta da tunanin hakan neman kusanci ne zuwa ga Allah. Shine hazzance ya kai zance akan halasta aikin mutanen ludu da zina da makamantansu. Yana ta kawo mana bayanai waɗanda suke zurfafa maganganu game da abin da yake tattaunawa, har zuwa kan inda ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa daga cikin alamun tashin alkiyama akwai ɗauke ilimi da yawaitar jahilci da shan giya ya bayyana da zina da kuma ƙarancin mazaje da yawaitar matayi har a wayi gari. Kaga mutum ɗaya yana da ainihin mata sama da 50 waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin sa. Allah shi kyauta. Muna cikin sharhin wannan hadisi, shine lokaci sai ya kure ba. Abin da nake so na ƙara mana game da wannan matsala shine, wasu malamai suna cewa waɗannan abubuwa guda biyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi sune abubuwan da idan an iya kiyaye su a cikin al'umma za a samu lafiyayyen rayuwa. Na farko da ya ce raf'ul ilm, wato idan aka kiyaye ilimi ya zama yana da tagomashi a cikin al'umma, za a samu tubali na farko wannan al'umma na rayuwa mai kyau. Sannan sai kuma dangane da shan giya, idan aka kiyaye hankulan mutane ya zama an ba hankali kulawa ta hanyar tarbiyyarsa da sanya masa ilimi da hana hankali sawarwarcewa ta hanyar shaye-shaye ko ta hanyar yaɗuwar munanan aƙidoji da munanan tunane-tunane da ra'ayoyi, to al'umma ta samu wani tubali muhimmi na gyaran rayuwarta. Sannan kiyaye nasaba, shine magana akan bayyanar zina. Kiyaye nasaba, a tabbatar da mutane sun kiyayu daga diyun wani abu da zai ɓata nasabarsu. Wannan shi ma tubali ne mai girma wajen samun ainihin rayuwa mai kyau. Tubali na gaba shine abin da ake fahimta daga cewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, a samu mata da yawa a ƙarƙashin mutum ɗaya. To akwai abu biyu da ake cirewa, shine ya zama mata suna da masu kula da su, ba zaman kansu suke ba. A kiyaye al'amarin mata su zama cewa suna ƙarƙashin mazaje ne, wato a hana aƙida ta ‘yancin mata da sakinsu haka kawai su dinga bulaye a gari, da kuma samun ainihin wato dukiya ta kulawa da su, kyakkyawar tattalin arziki. Kaga zaka cire abu guda biyu a shine mata su zauna ƙarƙashin kulawar iyayensu da mazajensu, in sun tsufa ƙarƙashin kulawar ‘ya’yansu da ƙannansu da yayyensu. Sannan kuma ya zama akwai wadata tattalin arziki da za a kula da su. Idan babu wannan, shi ne zai ba mata dama su ta abin da suka ga dama. Da haka ji Allah yake faɗa cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu min amwali. Idan babu nafaqan nan, to ba iya juya mata. Duk mace da aka bar tana da financial independence, kamar da suke cewa tana da al-istiqlal al-iqtisadi, ita take neman kuɗinta, ‘yar kasuwa ce wadda take aiki ne ko tana da sana'ata da take yi, kuma sana'an nan ta ba ta dukiya, wannan ba za ta jiyu ba. Amma ka aure ta, to ka sabon da ka aure. Ba a ce ka aure ta ba in kana so. Ai, ana auren mace don dukiyar ta ko?
to amma ka san baka yi sakar bata doka ko ka ce ba za ta je anguwa ba ko yau baka yi ta je cin kasuwar giwa ko sun duka ce yau ko su rike ki gona a gida baka yi saba wallahi a ranar za ta sike ka ba ka bane ko a ce kana da mace lauya tana da case a Kaduna ka ce ba za ta tafiya ba sai da Muharrami kai kuma a Kano kake ina ta san wannan irin labarin da kake in ba ka san haka tun farko ka kawure wannan mata ina fata muna gane wajen to haka malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da za a kalla ta wannan ainihin wato fuska sai ya ce fa min zuhuril jahili daga cikin bayyanar jahilci cikin al'umma zuhuril kalami fi dini bi ghairi ilmi bayyanar mutane su dinga magana a cikin addini ba da ilimi ba da jahilci kowa ya dinga tsoma baki akan mas'alar addini yana fadan albarkacin bakinsa wa huwa al-kalamu bi ghairi sultani min Allah shine zance a bisa wato ba da hujja ba wa sultanul lahi kitabu meye hujjar Allah shine littafin Allah baka san hujja littafin Allah ba malamai su magana jahili su ce ba su yadda ba har ki ta zagin malamai cewa malaman ƙarya suke malaman masoya zuciya ne kamar da muke gani yanzu musamman a social media wa min zuhuriz zina daga cikin bayyanar zina zuhurul luwat bayyana aikin mutanen lu wa in kana la husmun yahusu ko da yake luwadi yana da suna nashi da yake banta da shi in an ce zina a cikin ma'anar zina akwai ma'anar shi tare da cewa idan an faɗi zina ba a cika kawo shi din a cikin ma'anarta ba fa huwa shi luwadi sharru nau'ai zina shine mafi sharri a cikin nau'in zina guda biyu tarayya da matar da bata haramta da bata halasta ba shine zina sannan tarayya tsakanin ɗa namiji da ɗa namiji shine luwadi ko to su biyun tagwaye na ainihin wato mu'amala ta zina kuma mafi sharri a ciki shine luwadi luwadi ya fi zina sharri me yasa saboda abubuwan da shari'a ta nuna game da shi ta fuskar hukunci ta fuskar kyama kaga dai tun farko shi lafazin yanzu alluwa ba ma ambaci shi a cikin alqur'ani ba da wannan sunan wanda yana nuni zuwa ga munin da yake da shi ya munana domin idan abu ya munana ko sunan shi ba a iya fadi amma ita zina kaga an taba ambatanta da sunanta na yanka da Allah ya ce wala taqrabu zina amma shi luwadi sai dai Allah ya dinga ishara wa lutan id qala li qaumihi ata'tunal fahishata kuna yin wani abun Allah wadare wanda ma sabaqakum biha min adam min al-alam a cikin a'raf ke ko Allah ya ce wa lutan id qala li qaumihi innakum lata'tun al-fahishata ma sabaqakum biha min adam min al-alam a cikin anka buke ko Allah ya kara fasara ya ce a innakum lata'tun ar-rijala kuna zakke wa mazaje wa taqabuna as-sabila kuna yin fashi wa tad'una fi wata atuna fi nadikumul munkara sannan din da kuka zauna abun banza kuke kaga duka ba a ambaci abin da sunansa ba wannan ishara ne zuwa ga girman muninsa sannan aka ce mushi alfahisha alfahisha da alif da lam wanda yafi girman alfashantar da shi fiye da zina da aka ce mata innahu kana fahishatan wani nau'i ne na abin Allah wadare shi ko wannan alfahisha shine asalin abun Allah wajen haka yake ma'anar shi a larabci to wannan din yana nuni zuwa ga girman zunubin luwadi ya girmama fiye da zunubin ainihin wato zina in ka je cikin dafin adda'u wadawa na ibnu qayyim ya tattauna akan wannan da irin hukuncin da sahabbai suka ce a yanke wa mai luwadi duka sun hada akan cewa kashe shira amma kisan wasu su ce a haura shi saman dutse a turo shi daga saman dutsen nan ko saman wani gini mai tsawo kamar dara ne sannan sai aka kai wancan sama ko sai a ingido shi ya fado ya ragargaje ko irin dutse kamar na kuhaina wasu kuma su ce a'a za a bar shi ne kawai mutanen gari su ta dukan shi tun yana tsaye har ya fadi kowa ya zo ya taka shi wannan ya hau kan shi da mashin idan da yake mabarawo a Legas din nan da ko a dinga yara su dinga jin shi da wakai a kulle igiya ai ta jin shi a gari har sai an ga baya musu wasu su ce a'a za a je ne da ran shi a tona rami a rufe shi wato dai ana so a mai azaba wanda la yu'azibu adam min al-alam saboda munin luwadi sannan saboda munin luwadi hatta dabba idan an yi da ita aka ce aka shi hatta dabba mun aka kama wannan luwadi da dabba za a kashe hatta wani wanda fa'e aka mishi a luwadi shi ma kashe shi a hukun shari'a musulunci malamai suka ce mun za a kashe shi saboda aka ce saboda ya bar duniyar nan ya rabu da stigma wato irin abinda zai biyo baya da kyamata da za a dinga bi ka kaddara yanda ce wani gane mai yakka sai ka ga ce ai tun yana yaro ba ake luwadi da shi ba za ka yi daga ba shi domin kuma luwadin yana da wani shukunci duk wanda aka taba yi da shi to shi ma zai gaji wannan tabi'a zai dinga yi ko aure yayi ba zai dinga zakkewa matar shi yanda ake zakkewa mata ba zai dinga neman ta ne ta dubura to da haka hatta wanda aka yi da shi ko da ba da san ran shi ba ba da iradar sa ba ba da yaddar sa ba shari'a ta ce shi ma kashe shi duk yana nuni zuwa ga cewa zina ta luwadi sharrun min zina ta ainihin wato ga maganar zina ina fatan mun gane wannan malin ya ci gaba da cewa likauni wa likauni zuhuri shahawatil ghayyi albatani wal farji ya aglabu ma yudkhilun nasa annar yace saboda kuma kasancewar sha'awa ta karkata sha'awar abinci da sha'awar farji shine mafi girman abin da zai kai mutane wuta kamar yadda muka ji a baya kama zakara zalika nabi sallallahu alaihi wasallama fima akhrajahu fi sahihaini an abi hurairah qala qala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da ke cikin bukhari da muslim annabi yace la yazini zani hina yazini wa huwa mu'min mai zina baya yin zina sanda yake yin zina alhalin yana mu'mini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya yin sata sanda yake yin sata alhalin yana da imani wala yashribu al-khamra hina yashribuha ba kuma ya shan giya sanda yake shan ta wa huwa mu'min alhalin yana mu'min wat tawbatu ma'ruda ba'd tuba kuma daga baya a bujiro mai dita muka lura da yace wala yashribu al-khamra anan ba a maimaita lafazin ash-shariba din ba shine ibnu malik yake cewa wannan yana nuna zuwa ga halaccin shafe fi'il fa'ili idan akwai wani abu da ke nuni zuwa gare shi kaga ai can an ce yazni la yazni zani a ba ci fa'ili la yasriqu sari nan kuma aka ce wala yashrabu al-khamra ba a ce wala yashrabu sharibu ba ibnu malik yace daga cikin hujjojinsa game da tabbatar da wannan shine alqur'ani da Allah yace wala yahsibanna alladhina qutilu fi sabilillah a ƙira'an masu karantawa da ya hasi a nan ma'anar shi wala ya hasi banna hasibun ice nan ma an goge fa'ila wallahu alam magana ce ta malaman nahwu kawai muka ɗan yi taro da yake zuwa gare ta a cikin riwaya ta al-imamu muslim ta wannan hadisi akwai wani ƙarin lafazi da ya zo da cewa wala yantahibu nubuwata yarfa'un nasu ilayhi fiya absar hina yantahibuha wa huwa mu'min da mai yin kwace wanda zai kwace dukiya ana kallon shi yana kwacewa ya kwace mota ya kwace kudi ya kwace waya ya kwace jaka ya kwashi abinci a shago ko kudi a banki shine yantahibu nubatan zai yi wa wasan wata dukiya ana kallon shi ido da ido a rasa yadda za a yi da shi ba wanda zai wannan alhalin yana mumi a wata riwaya ila yau a cikin sai muslim ya ƙara da lafazin wala yaghullu ahadukum hina yaghullu haka nan babu wanda zai zagaya yayi gululi ya saci kudin gwamnati hina yaghullu a ce san da yake sata kudin gwamnatin nan huwa mu'minin a ce yana mu'mini annabi ya ce iyyakum iyyakum na ja kunnan ku ya ku musulmai na ja kunnan ku da wannan abubuwa kaga sata zina shan giya da kuma fashi da kwace da ɗiban dukiyar mutane da kuma satan dukiyar gwamnati ko satan dukiyar da ake tarayya a kanta duk waɗannan laifukan annabi ya ce babu wanda zai yi su sa'ad da yake yin su ya zama mumin amma daga baya yana da damar tuba wassariqatu bil mali zai ƙara mana magana a kan hadisin bari mu bari ya je wajen tukuna wassariqatu bil mali allazi huwa a'zamu maqsudil akli sata an ambace ta aka ce cin dukiya saboda ita ce mafi saboda cin abinci shine mafi girman makasudin abinda mutane suke neman dukiya da shi duk wanda ka gani cewa da yana neman na abinci
walihada yu'abbaru an akhadhihi bil aql da haka ake magana daukan dukiya sai a ce ya cinye dukiya ya cinye kudin gwamnati ya cinye mana albashi ya cinye mana fanshi ba haka ake cewa ba kaga ai ba ci yasa a baki ba ma me yasa ake abbarawa da ci saboda a cikin duk abin da mutane suke neman kuɗi dan shi babu abin da suka ba muhimmanci kamar ci a kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku dinga cin dukiyar ku ne ko a ce wala tamliku amwalakum kar ku mallake dukiyar ku bainakum bil batil sai aka amfani da lafazin al'akati na fata mun gane wannan wadi salasa hiya allati ya'qidu alfuqaha fiha abwabul hudud warna ubun guda uku da zina da sata da shan giya su ne za ka ga altafin fiqh an kulla babi a ce babin da ke magana akan haddoji wa rabi'uha cikon na hudun su da ake sa wannan babi shine babu haddil qazafi abin da ke magana akan jifan mata katangagu da zina mundarija fi ma baina lihiyaihi wa baina rijlaihi ya shiga cikin abin da ake faɗa game da abin da ke tsakankanin farji da kafafu farji kenan da abin da ke tsakankanin gemu da gashin baki wato baki kenan wa qad rawa hadha al hadith al bukhari an ikrima an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al imam al bukhari ya rawaito wannan hadisi daga sayyidina abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazini al abdu hina yazini wa huwa mu'min bawa baya yin zina sanda yake ya zama mu'mini wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min bawa baya sata sa'ad da yake sata kuma ya zama mu'mini wala yashribu al khamra hina yashribu wa huwa mu'min baya yin baya shan giya sanda yake sha alhalin yana da imani wala yaqtulu wa huwa mu'min kuma bawa baya kisa alhalin yana mu'min qala ikrima ikrima yace qultu li ibn abbas sai na cewa ibnu abbasin kaifa yunzaul imanu min to ya za a ce imanin an ceye shi daga cikin mutum qala hakaza ibnu abbasin sai ya haka wa shabbaka baina asabi yassa ya tsin shi wasu cikin wasu ya crosses din su kuma akhraja hasan nan sai ya raba su ya mai haka shi kuma ya raba fa in taba yace in ya dawo ada ilaihi imanin sai ya dawo haka ba sai sake yin haka wa shabbaka baina asabi sake maida hannaye ibn abbas ya mishi amfani da teaching ex kenan go ma'ana hadisin ya bayyana cewa babu imani tare da mutum sai ikrima yake mamakin ya za a yi mu'mini ya rabu da imaninsa sai ibn abbas ya kwatanta mai cewa kamar yadda imani da mu'mini suna hada haka haka da yin hannu na jitu sai kawai su rabu ya zo yin wannan barna sai su rabu in ya gama bukala abin ibn abbas ya ce in ya tuba ba wai da zaran ya gama sai imanin ya dawo ba a fasara ibnu abbas in ya tuba sai imanin shi ya dawo idan bai tuba ba suna nan su riga su rabu da imani imanin a wata riwaya aka ce imanin zai fita daga jikin shi sai ya tsaya a saman shi ya mushi kadullat kamar inuwa fa in taba idan wa ada ila rushdihi idan yayi tuba ya dawo cikin hayyacinsa sai imanin ya kuma kamar ka sake mai da dukkan to wannan hadisin saboda yana daga cikin hadisan da khawarija da mu'tazila da rafida waɗannan ƙungiyoyin bid'a guda uku sun yi amfani da wannan hadisin wajen takfiru mutakibuz kabira wajen kafirta wanda duk ya aikata sako suka ce gashi karara annabi ya ce imani ya rabu da mai yin haka da haka ga malamai sun tsaya sun mai sharhohi iri daban-daban Al-Imam Ibn Hajar yace an samu magana kamar 13 da malamai suka faɗa game da ma'anar wannan hadisi. Zaka same su a cikin Fathul Bari, zaka samu wasu daga cikin su a cikin Sharhin Nawawi da kuma wasu wurare daban-daban. Za mu takaita waɗannan ma'anoni a ma'ambace su a takaice insha Allah. Na farko abin da yasa aka ce mushi me yasa ake ce mushi wato bai da imani. Me ake nufi da rabuwarsa da imani? Wasu malamai suka ce abinda ake nufi ma dai kwata-kwata asali shi ne wannan labari ne amma da ma'anar hani ana ce ma kar ka sake in dai kai mumini ne ka sake kai zina in dai kai mumini ne ka sake kai sata wasu malamai sun faɗi wannan ma'anar
wasu suka ce abinda yasa aka ce mishi bai da imani saboda yayi aikin marasa imani ta fuskar halasta aikata wadannan wanda yake kan shi marasa imani kafirai sune suke halastawa wannan suke halastawa kansu irin wannan aikin al-Imam an-Nawawi yake cewa yace abinda ake nufi la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamil al-iman babu wanda zai aikata wadannan barna sata zina shan giya kwace sata dukiya kisan kai alhalan mutuna da imani cikakke ba zai aikata wannan aikin dan haka wannan injinawo yake cewa yana daga cikin jinsin abinda ake sake shi li nafi shay'i wal muradu bihi nafyu kamali a kore abu amma ana nufin ana kore cikarsa in kace wannan zaka wala ba kaga wani ai bai da imani baka nufin kafiri kai kana nufin bai da tausayi ne ko bai sakin maki ko bai da alheri ko ko bai da sakin jiki da mutane sai ka ce bai da imani da kake ganin shi ko bai da kirki ba ana nufin kirki duka yayi ban kwana da shi ba a'a kirki shi na kasashe ne haka ne ko yace kamar yadda yabo a cikin hadisi annabi yana cewa la aisha illa aisha al-akhirah kaga bai da nufin babu rayuwa kwata kwata ba wato babu rayuwa kamar ta lahira da irin hadisin la imana liman la amanata lahu da irin hadisin ainihin wato ire-iren su yace to dan haka ne ma shi sa Abu Dharr al-Ghifari kamar da zamu zo mu ji a gaba Abu Dharr al-Ghifari shi yasa yake mamaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mushi wato wanda ya sata da ya shan giya zai shiga aljanna yasa Abu Dharr yayi mamaki kaga hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga wanda ya sata wanda ya zina yana nan da asalin imani da haka zai shiga aljanna duk wanda bai da imani bai shiga aljanna kaga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zina wa in saraka yana tabbatar da wannan fasara ta ainihin al-Imam an-Nawawi a cikin wani hadisi goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya aikata waɗannan laifuka idan an mishi hukuba a duniya an tsarkake shi idan ba mishi hukuba ba idan Allah ya so sai ya gafarta mishi sai ya gafarta mishi to duk in ka kalli waɗannan nasoshin da kuma faɗin Allah inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan duk waɗannan ba kafirci ne wanda yake mukhrijun anil milla ba haka Nawawi ya faɗa al-Imam al-Tabari anashi fassara sai yake cewa daga cikin dalili akan cewa waɗannan ayyuka ba sa fitar da mutum daga da'irar imani shine bambancin hukuncin da shari'a ta tanada ga masu zina. Zina laifi ne iri ɗaya amma wani yayi an ce a kashe shi, wani yayi an ce a mai bulala 100, wani yayi an ce a mai bulala 50. Musini a kashe shi. Saurayi a mai bulala 100. Bawa a mai 50. Rabi ko? To, kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa ba kafirci bane yace domin shi hakikanin kafirci baya bambanta daga wani zuwa wani duk wanda ya abin da yake kafirci ne sunan shi kafirci duk wanda ya bauta wa gunki kafirci ba za a bambanta tsakanin wanda yace to wannan dalili ne akan cewa zina din nan da aka ambata ba kafirci bane wasu suka ce a abinda ake nufi da watin ba mumini bane ya cancanci a cire mishi sunan imani a kira shi da fasiki ko barawo ko mazinaci ko macuci wannan sunan da Allah ya yabe shi da shi mumini to wannan aikin ya cire mishi wannan karama yanzu bai da cancanta za a kira shi da suna fasiki ko mugu ko macuci wasu kuma suka ce a hasken imani ne aka cire mishi imani na da wani haske sai an cire mutum wannan hasken sannan zai ga duhun barna ya gan shi kamar haske har ya aikata wannan al-Imam az-Zuhri shi kuwa cewa ma yake hadha min al-mushkil alladhi nu'minu bihi wannan hadisin yana daga cikin mushkil wanda kai zamu yi amanna da shi wa namurru alaihi wa la nata'arradu li ta'wili yace ko mu karanta mu wuce mu yadda ba sai mun fasara ba haka al-Imam az-Zuhri ya faɗa cikin tabi'i kaga ilimi irin da Zuhri kaji ya faɗa haka to al'amari ya kai amma da haka malamai suke ta magangaru suke ta magangaru suna nan kamar da fada a cikin Fathul Bari mujalladi na 12 cikin Kitabul Hudud. Da haka sai kuma wasu suka ce abinda ake nufi da ba mumini bane shi, ana nufin shi munafiki ne munafincin aiki, innahu munafiqun nifaqal amal, wannan ita ce fasara da Ibn Battalin ya kawo a littafin sa. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi wato ba shi da be samu wato ya kasa halarto da daraja Allah Ubangijinsa da imanin da yake da Allah a halin san da yake wannan aiki, kamar kinaya anil ghafla, yana cikin gafala ya tashi daga abin da aka san shi akai, kamar inda zaka ga wani yana aikata wani aiki sai kamar ba shi bane, kace wani ne yake yin kaza, wani da girman ka, kamar ya cire darajarsa ya kwabe rigar mutunci da aka san shi da ita, da ba a samu yanzu wani limami ko alaramba ya zo zai ja baki ko sai a zo a ganshi suna damba da wani a bakin masallaci misali daga kan wurin parking din mashin ko su kama dambe, nace haba alaramba kamar ba kai ba, kai da ake jira kamar ka ja baki, ma'ana kaga ya samu kanshi a cikin wata gafala ta ana ganin mai kamar ba alaramba bane shi, to shine irin wannan mumini ya samu kanshi a halin gafala sannan yake aikata wannan aiki. Wasu kuma suka ce an kore mishi imani ne saboda yanzu ba yi da aminci daga azaba Allah, ya cire kanshi daga cikin amincin da yake da shi daga shiga azaba Allah. Wasu kuma suka ce ana jan kunne ne mun ji wannan kamar da Allah yake cewa wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin, ana jan kunne fasara mafi tabbas ita ce wata fasara ta Ibn Abbas cewa a didi san da bawa ke aikata wannan zulubin, to a lalle lokacin an kwabe mishi rigar imani saboda akwai asar da yawa daga sahabbai da tabi'ai da suke goyon bayan wannan, akwai hadisi ma marfu'ai da yake sa da matsaloli a cikin isnadojin su wasu su zaga Ibn Hajar din ya kawo su, wato a didi lokacin da mutum yake aikata wannan zulubi imanin shi ya rabu da shi, shi yasa kamalu da imani da ya rabu da shi sai ya aikata wannan aiki. Al-Imam Qutubi shi kuma yake cewa abinda yake nufi wato mutum ya wayi gari ne baya cin kunya Allah, to da aka siffar imani ta kunya ita ce aka cire mishi, ma'anar shi la yazini zani hina yazini wa huwa yastahi min Allah, in ya tuna cewa Allah yana kallon shi zai ji kunya Allah bari ya aikata, to rashin jin wannan kunya ta Allah zai ta kai shi ga haka. Ibn Hajarin da ya gama kawo su sai yake cewa waɗannan zantuttuka ne guda 14 da malaman musulunci suka yi banda zancen khawarija da mu'tazila da rawafid, domin da khawarija da rawafid da mu'tazila su suna cewa kamar su khawarij suna cewa innahu kafirun mukhalladun fil nar, kafiri ne kuma dan wutan ya shiga ba zai fito ba, su kuma mu'tazila suna cewa innahu fasiqun mukhalladun fil nar, fasiki ne shi kuma dan wuta, bambancin su kawai shine wajen sunan da suka kira shi, amma dukkanin sun hada kan cewa dan wutan, haka nan kuma in ya shiga ba zai fita ba kamar yadda maganar su ma rafida haka take. To wannan shine khulasa na zantukan da malamai suka yi wajen fassara wannan hadisi, wanda dai dukkan zaka gani fassaroni ne masu hadari kware da gaske, gaskiya na musulmi lalle ya kamata ya kokari ya kiyaye waɗannan zulubai ya guje musu, Allah ka sani. Malam yace fa idza qatarna bi hadhihi al-kaba'ir tilka al-mahabba fi nafsi sahiha, to idan ka hada aikata waɗannan zulubai ya zama kuma a zuciyar mai aikata zunubin kuma yana kaunar abu yana yi kuma yana son abin shi, fa innaha tujibu harakataha wa quwwata iradatiha, to wannan kuma zai sa zuciya ta motsa wajen neman ina za ta yi wannan aiki da kuma son abin da irada, mutum ne yana yin zunubi kuma ran shi na son zunubin, to zai tafi neman inda yake yin zunubi, zai biya kuɗi ya je inda zai aikata zunubin, zai nemi taimakon wasu su gaya mishi ina zai samu inda yake yin zunubi. Idan mutum mashayi ne ya zo wani gari ko wata alƙarya zai fara ci giya ina ne gidan shan giya, idan mutum ya riga ya yi nisa a harkar zina duk garin da ya je ko duk inda ya samu kanshi sai ya nemi ina zai samu inda zai wannan alaƙar da su ta zina, idan mutum ɓarawo ne duk inda ya je ko gidan yara aka kai shi sai ya fara neman ɓarayi ɗan uwanshi ya abokantaka da su suna labarin sata suna shirya kuma idan sun fito ya bayi su ƙara inganta ɓarnar da suke, kaga wannan irada ɗin ke ya riga abin ya riga ya zama ra'ayinsa ya zama ɗabi'arsa, wa yu'ti min al-mali ma lam yakun yu'ti, zai bada dukiyar da da ba zai bada ita ba wa yaqdimu ala makhawifa ma lam yakun yaqdimu alaiha zai iya shiga cikin haddura da aikata wannan ayyukan da da ba zai iya shiga cikin su ba wa yahtal zai iya yin dabaru wa yudabbir zai iya yin planning na barna ma lam yakun yahtalu wa yudabbiru qabla malik abinda da bayan wa yasiru walihan min at-tafakkuri wal nadhri ma lam yakun qabla zalika kuma zai dinga zurfafawa cikin tunani da binciken yaya za a iya inganta barnar da yake abinda da bayan falamma ra'au ma fihi min hadhihi al-umur allati hiya min jinsi al-mahmudati hamadu bidhalika yayin da suka ga wannan abin su sufai a cikin masu aikata irin wannan barnar sai suka ce lalle abin yabo ne wa hadha min jinsi ma man hamila al-khamra lima fihi min ash-shaja'ati wal-karami wasurur wa nahwa dhalika dai yake da mutumin da yake yaban giya saboda giya tana sa mishi jarunta tana sa shi ya kyauta ya sadaka tana sa shi ya ji farin ciki a zuciyarsa sai dinga yabawa giya yana ganin ta wani abin a zo a gani wadhalika anna haula'i kulluhum lahabu ma fiha min jinsil mahbub wadannan mutane da ake magana amma da yace dukkanin su sun tsaya sun kalli abin da ke cikin giya da ire-irenta na abin da suke so wa aghfalu ma tatadammanu min jinsil mazmumi sai kauda kai da abin da ke cikin giya na abin zargi da abin Allah wadai fa innal ladhi yurithu al-ishq abinda irin wannan so na cuta yake gadarwa min naqasil aqli wal ilmi na rangwaman da mutum ya samu a hankalinsa da iliminsa wa fasadi bi khuluqi wal din ya bata addinin sa da dabi'arsa wal inshigali am masalihi ad-dini wad dunya kuma ya shagaltu daga barin abinda zai amfane shi a rayuwar duniya da lahira abdu'afa ma yatadammanu min jinsil mahmud wannan ya nanninka abinda zaka samu na jin dadin da zaka samu idan kana da cutar so wa asdaqu shahidin ala zalika ma yu'rafu min al-ahwal min ahwal al-umami wa sama'i akhbarin nas bi zalika mafi gaskiyar abinda zai gargata maka cewa so cuta ne irin wannan so din na ishku cuta ce kuma mummunar cuta shine abinda zaka ji labari na halayen al'ummomi da labaran mutane fi zalika labaran wanda suka kamar cutukan su fa huwa yughni am mu'ayanati zalika wa tajribati in ka ji labarin ya wadatar maka da gangani da ido ko a ce sai in kai ma ka kamu da cutar sannan zaka san matsalar ta wa man jarraba zalika aw ayanahu wanda duk ya taba kamuwa da cutar so ko ya ga cutar so ita bara bai mafi kifaya to ya kamata ya dau izina isasshe izina falam yujad qatu ishkun illa wa dararuhu a'zamu min manfa'ati ba a taba samun cutar so ba sai ya zama barnar da ke cikin ta yafi amfanin ta ina cewa cuta ne saboda al-ishq cuta ne asali al-muhabba kamar inda abata a baya suna cewa ita ce ambalu aifatul bashar so shine dabi'a mafi nagarta da dan adam ke da ita shine wato purest emotion amma in ya wuce kima to cuta ce mummunar cuta wannan kuma haka yake a gun likitoci tun na da da na yanzu haka yake a gun malaman zamani da malaman da akwai wani babban malami musulmi ne wanda likita ne masanin tarihin likitanci ne sunan shi in ba na manta ba Dr. Abdul Nasir Adnan ko La'dan in ba na manta mutum Misri ne akwai wani karamin littafin shi na taba karanta shi da jimawa sunan shi Maradul Ishq wa Ilajuhu fi Turathit Tibbi al-Arabi al-Islami cutar so da maganinta daga cikin wato heritage abinda aka gada na tarihin likitanci a musulunci da al'ummar Larabawa ya kawo labarin irin maganganu da mawaka suke yi da kuma irin yanda likitoci musulmai tun a da suke kallon cutar so da ma tun kafin musulmai tun a zamanin civilization na Greek ya kawo cewa Hippocrates wanda yake cewa shine father of the modern medicine ko wannan Aqrab da suke cewa da Larabci wani likita a zamanin abin nan civilization na Greek shi ya fara diagnosis din wato so da yayi tsanani a matsayin cuta kuma ya fara tsanani ya za a bada magani akai domin shi wannan so da zai makantar da kai ka so wata mace ko ki so wani namiji ko ka so wani abu makauniyar soyayya asa ka batarwa zai batar da kai daga tunaninka da hankalinka da sanin ya kamata ka wanda kana yi kamuwa da cutar hauka ta surutu ko rashin kan gado akwai wanda yake so mace ko da mai sunanta yaji idan da ya ga mai sunanta nan zai fara karanta ka akwai wanda yake so mace ko da in ya rasa shi sai surutu yayi ta maganganu har a cikin malaman hadisi an taba samu haka wanda zai dan shi zai mutu shikenan sai hadisin shi ya lalace kullin labarin majnun laila duk da yake akwai za'ida da yawa a cikin sa shi sunan shi mamma haukaci na laila sulama kabila su banu uzra sun shahara da irin wannan ainihin wato makauniyar soyayya kalli labarin wannan sarki na banu umayya wannan alwalid kamar yake cikin litafin albidayatu wan nihaya wanda ya so wata mata kirista ta kisan shi sai ya dinga zuwa ya canza kama ya shiga coci aje ai service din shi yaje shi ma ana haleluya da shi kawai dan dai ya tsaya sahu ɗaya da ita a cikin coci duk da haka bata so shi sai da yaje ya maida kanshi mahaukaci ya zo ya fada a gaban cocin sa yana birgima in sun fito su dinga bashi sadaka ta tsaya ita kuma tana da tausayi aka ce ta tsaya ta tausaya mai ta tausaya mishi shi kuma tana mishi magana tana share ne kasa a jikin shi yana jin dadi ne kawai daga baya da ta gane shi ne sai ta ga cewa duk duniya ba ta da wanda take kauna irin shi lalle ya gwada mata soyayya sai da ya riba soyayyar ta al-imam ibn kathir har ila yau a cikin littafin shi al-bidayatu wan nihaya ya bada labarin wani soja mai suna abdatu ibn abdurrahim wanda ya rasu shekara ta 278 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn kathir ne ya faɗa wannan mutumin yana faɗan shi da yace wa fiha kamar da yake kawai cewa wannan shekara mata abdatu ibn abdurrahim sai da yace qabbahu Allah Allah ya muzanta fuskar sa meye laifin da wannan bawan Allah yayi wace jarabawa ya samu ibn kathir ya bada labarin cewa wannan mutum soja ne daga cikin komandoji gwarazan sojoji a cikin musulunci wanda suke ta yaƙe-yaƙe da Rumawa a wannan ƙarshe-ƙarshen ƙarni na uku na zamanin ainihin wato sarakunan Banu Abbas sai aka tafi wani gari na Rumawa wanda yake yana da ainihin abin nan katanga yana da garuwa suka kewaye garin sai ya zama akwai wata kyakkyawar yarinya min nisa'ir ruh suna fitowa su zo su ɗibi ruwa su koma sai ya kyallara ido su yi ganta sai ya kamu da santa sai ya aika mata da wasiƙa ya ce mata kaifa sabilu ilayki don Allah ya za a yi in same ki sai ta ce mishi in kana so ka same ni an ta tanassara ka zama kirista wa tas'ada ilayna kai kokari ka gudo daga cikin rundunarku ka shigo cikin garinmu duk abin da kake so za a yi haka ko aka yi ya manta cewa shi musulmi ne soja ne jihadi suka zo ya silale kawai sai aka gaba a ganshi ba ya gudu ya shiga cikin garin ya shiga ya je canza addini ya zama kirista ya aure ta musulmai suka ji bakin ciki suka ji takaici gashi an ce dama mahaddacin alqurani yana da ilimi na addini kuma soja ne na musulunci amma ya zama kirista saboda mace saboda ishiki da suka gama jihadin su suka je wani gari suka yi jihadi suka dawo sai za su wuce ta wannan garin sai suka ganshi sai suka ce mishi ya wane ma fa'ala qur'anuka wa ma fa'alat salatuka bil layl wa ma fa'ala siyamuka ina labarin tilawarka ina labarin azumi da muka san kana yi litinin da alhamis ina labarin sallar dare yace wallahi ku sani da cewa Qur'anin nan ga baki daya ilmu anni unsitul qur'ana kullu yace wallahi an mantar da ni qur'ani gaba daya illa qawluhu in banda fadin Allah rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin wannan kadai Allah ya ban mishi dan ya zama mishi izina cewa kristocin ma da ka shiga cikin su ma fata suke zama musulmai zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihumul amal fasaufa ya'lamuna kyale su su ci gaba da ci suna sha burace buracen duniya su shantakar da su za su sani yace wannan kadai yake iya tunawa a cikin alqur'ani da ya dace yace amma dai waqad sala li fihim waladun wa mal amma dai alhamdulillah yanzu ka na ma haihu da wannan mata kuma na samu arziki da duniya ke ashayir shine jama'a da yace kauna da za ta wuce kima za ta jawo mutum matsala ba dan kankani ba to ka dai karewan matsala a ce mutum ya zama kafir wannan ya cikin dafa ibnu kathirin albayati wannan ya cikin juz'in shi na 11 hakanan akwai wani wanda shi ba ka sake bada labari shi kuma ladani ne mai kiran sallah masallaci ka duba da irin falalan ladani wanda wasu malamai suna ganin ma ladani ma ya ma fili man falala domin shi ladan yanzu yana daga cikin addalu alal khair ladan shi ne duka ladan wanda suka yi sallah masallaci ne mai kiran sallah ladani ne suna da makwabta kristoci shi ma yaga wata ɗaya ya jarabta yana santa yayi duniyan nan su ba ita suka ce sai ka yi ridda sai ce yayi da zai ridda ran da yayi ridda za a daura auren ranan ya mutu bima aure ta ya mutu kirista ran da yaji aka mishi baptisma aka sa ranar cewa za a daura auren ranan ya mutu so irin wannan labaran kuma za ka ga har yanzu suna faruwa a cikin al'ummarmu Allah kadai san yawan mutanen da suke shiga addinin kirista don su auri mata a wannan al'ummar namu ko su rabu da ustazancinsu dan mata ballantana kuma su matan wanda suke komawa halin shashanci da shirme dan so diyan ina matan nan suke ustadai wanda ka sani shekaru 25 kai ta tuno su wance wance ana ce mata maman shawi wance wance al-akhariya wance wance as-salafiya ummu wani duk ina suke zuwa wasun su daga zuwa musabaka ta auri commissioner wata ta auri wani wanda ya zai waikici gwamna wata daga zuwa biki wani gari ta auri wani mai kuɗi wata je Kano ta yi aure wata je Sokoto duka sun lalace duk mai latar da su wannan soyayya da suka yi wa maza wanda ba su cince su sosai ba ba sa yin tilawa ba ruwan su da ustazanci wasu ma sun daina saka hijabi ma irin na musulunci sun kuma saka gele sun kuma suna shiga cikin maza suna harkoki kai akwai wata wadda a nan garin ya salafiya ce ustaziya ce Allah ya saka wa malam Sani Yakubu da alkhairi ba dan ya mutu ba yana nan da ran shi wannan santa dan shi'a wannan ya wuce shekara 20 aka wannan kafiya kamar wajen 2001 or thereabout kamar da shekara 18 ko 17 makamantan su dan shi'a kun san yan shi'a suna da agendar laƙumi su dinga lallabawa suna aure ƴaƴan mutane ƴaƴan musulmai musamman zawarawa da anisoshi wanda suka rasa miji ka san irin wannan duk wanda yake rasa su kawai da suke in ba zawara ce mijinta ya mutu za su ta mata kyauta da kirki suna gaishe ta suna shafa kan ƴaƴanta suna musu kayan sallah har su ja ra'ayinta su aure ta ko kuma wata budurwa ta rasa miji sai a samu wani dan shi'a ya dinga lallabawa yana mata kirki ya sai mata waya ya sai mata hijabi ya sai mata niqabi ya ce ai ba komai duk ɗaya ne in ya ji za a fara bulugul maram a wata islamiyya ya je mata rijista ya bata kudi sai bulugul maram hatta amince ne shi ka dauka mutumin kirki ne ku malaman ta hukunce mata a ce a ai ma shi sai mun hijabai da niqabai shi ma ahlus sunna ne yana auranta kawai zai halakar da ita wallahi wannan yarinya ɗan musabaka ce mai karatun alqur'ani da tilawa wannan ta kanta alqur'ani sai ka saurara saboda dadin muryarta wallahi sai ga ta a cikin sahun ɗan shi'a suna yin wannan zagaye da suke yake ci mishi muzahara kuma daga lokacin da aka yi auren ba a wuce shekara biyu ba ta halaka zuwa ga haka saboda kawai tana san shi wai ita saurayinta ne tun suna secondary school har suka gama jami'a su malam Sani Yakubu suka shiga suka fita wurin iyayenta a hana wannan auren iyayen suka ce su ba za su iya hanawa ba tunda kana san shi kuma su ba su san aibin shi ba annan jushi ba aka yi wannan abu nan Zaria ni shahidi ne aka yi saboda na san kesa ɗaliba ta ce na karantar da ita so irin wannan kesa din suna nan da yawa da aka ka kiyayi wato zakewa akan al'amarin soyayya soyayya ta fi maka komai duk matar da kake so ka ga za ta halakar da kai ka rabu da ita ko da cewa tai ba ta son geminka ko ba ta son irin dagaggen wandanka ko ba ta son zafin kan addininka to rabu da ita kai wannan ba matar ka bace haka duk namijin da kike so wanda zan miki cewa shi baya son irin addinin da kike bai son hijabin nan mai tsawo ko shi wallahi abokan shi su za su dinga zuwa da matansu sun sa kaya ke kuma kawai ya sai miki kaya amma kullun ki saka hijabi ki lallabe shi to wannan abin nan ne dujar ne wannan ki rabu da shi kar ki sake ki rabu da imaninki da ɗabi'ar ki mai kyau da tunanin wai zaki aure gare ki mutu baki aure ba ki mutu da imani yafi miki alkhairi da kuma tunanin cewa a ai in na aure shi akwai tunanin ma zan shigar da shi harka addini sai dai shi ya shigar da ke harka banza wace mace ce ta yi nasara akan haka gudanowa ne ko da akwai shi zaka ga nisba ce da ila jiddan insignificant percentage ne matan da suke iya wato canza ɗabi'ar mazansu zuwa kirki domin shi yadda Allah ya tsara mutane shi ne barna ta fi sauƙin nasu maɓarnata sun fi sauƙin su lalata masu nagarta fiye da masu nagarta su gyara maɓarnata kamar yadda ka haɗa ruwa mai kyau da mara kyau to duka sai su zama mara kyau kalla ka ga matan Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Umar yake ba da labari cewa mu a Makka mun kasance matan mu na jin magana amma da muka zo Madina sai matan mu suka fara koyon halin matan Madina shine yiwa miji tsagiranci ya kamata ka tambaya me yasa su matan Madina ba su koyi halin matan Makka ba ya kamata yayi sai matan Madina suka cewa okay ashe haka ake ji da miji in miji ya tsawa haka ake rawa a tarawa ana ji tsoro kafa tana rawa ta gurin mu fara jin tsoron mazan mu maimakon haka sai su ne suka koya waɗancan matan rena maza saboda halin banza ya fi saurin naso ya ainihin lalata halin kirki kisa Allah ya ce wala talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa aka ci ku da gaskiya da ƙarya ku sai a koyi gaskiya a cikin ƙarya ina fata mun gane wannan dan haka kamar yadda malai ya faɗa an kuma gashi misali da Qur'ani ya buga mana misalin kissa Annabi Yusuf wannan mata da ake ce mata imra'atul aziz abinda ta yi ma Yusuf irin tasirin wannan ishku din ta rufe kofa wa kallakat al-abwaba wa qala al-hayta laka kaza 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 duk abin da ya faru me ya ja mata shine al-ishq da aka zo aka tara mata suna mata kwalala a gari me tace musu fazalikunna allazi lumtunani fi a lokacin ma ta yi itirafi tace to kun ga yaran da kuke cewa wai ina kauna shi wallahi in ma bai kaza 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 ba sai an yi kaza kaza ta ma daina boyewa ma ma'ana su yanzu a cikin mata ƴan uwanta bata ma ɓoye musu abin kunyar da ta yi ba wanda da suke labari cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi ai kaga suna ta yawo da gulma ne a gari ko ta kira su ta nuna musu shi to ta ga cewa su ma sun kaunace shi sai ta ga ma ashe ba ma abin kunya ba ne abinda da ta kareta take cewa ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an ta nemi ta mai sharri a gaban mijinta yanzu kuma tana ma tana jin ƙarfin zuciyarta faɗa cewa wallahi sai ma yayi kaza wala illam yaf'al ma amuru da yusjara in bai yi ba sai na sa an kulle shi tun bai ja mata wannan shine al-ishq babban mace ce matar sarki ce yaron gidanta ne ta bi ƙarfin shi a komai amma ta jarabtu da ƙaunarsa sai ta shiga cikin wannan fitina to da haka shi yasa aka tambayi Fatima radiyallahu anha aka ce menene mafi alkhairi ga mace tace Allah tara rijala wala yaraha ar-rijalu kadhalika abin da yafi mace alkhairi shine kada ta dinga ganin maza kada maza su dinga ganin ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ga ainihin wato Fadl ibn Abbas aikin hajjin ban kwana a cikin taron Arafa ba jama'a a taron Arafa wannan mata al-Khathaniyya tato tana mishi tambaya akan ali hadha hajjun ibnu Fadl ibn Abbas yana goye a bayan dokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ga wannan saurayi ya kura wannan mata ido haka guwira ta kallanta sai annabi ya kauda fuskar shi sai ya sake dawowa annabi sake kauda fuskar shi aka ce manzon Allah ya haka annabi ya ce na ga kyakkyawan mace da kyakkyawan namiji ne suna kallon junan su ban aminta da shaitan akan su yanzu wannan annabi yana raye a Ka'aba wajen aikin haji amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauka akai ba to mu gwanzu mun cakuɗa maza da mata gabaki ɗaya an cakuɗa su a makarantu a wuraren tarurruka a gidajen biki a ko'ina kuma wai ba ma jin tsoron barna ta biyo baya barna ta biyo baya ba zai yiwu ba an cakuɗa su benci ɗaya kujera ɗaya wani wuri ma hostel ɗaya ana zaune wuri ɗaya ana abu ɗaya kuma ana ganin wai kowa na da ƴanci kasuwanni duka a shiga a fita ma'aikatu da sauransu wuraren tarurruka barukoki wuraren camp na NYSC asibitoci, bankuna, ko'ina. Sannan kuma ce ba za ga barna ba, dole barna ta biyo baya jama'a. Ƙarya muke ba mu ga kanmu gaskiya ba. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wali hadha qala abu al-qasim al-qushairi fi risalatihi, dan haka al-qushairi yake cewa wa min as'abil afati fi hadhihi at-tariqati suhbatul ahdaf, yace daga cikin abubuwa mafiya muni, barna mafi muni a cikin tafarkin sufaye shine zama da al-ahdaf, ɗan ƙananan yara shine wato mutum ya zama ɗan luwadi yake. Wa man ibtalahu Allahu bi shay'in min dhalika, wanda duk Allah ya jarabce shi da irin wannan barna, fa bi ijma'i shuyukhi, malamai shehunnai na ɗari uku gaba ɗaya sun yi ijma'i akan hadha abdul ahana kullahu wa kaza, wan bawan da kaga yana biye ma maza, yana bin maza, wannan bawa Allah ya wulakanta shi, Allah ya sa shi cikin tabewa. Bal an nafsihi shagalu, Allah ya shagalta da wannan bawa daga barin abin da zai amfane shi. Walau li alfi alfi karamatin ahallahu, irin wannan bawan ko koda ka gan shi da karama guda miliyan ɗaya shine alfi alf, koda yana da wata karama guda miliyan, wannan mutumin banza ne, wulakantacce ne, tababbe ne. Wa hab annahu balaga rutbata shuhada, yace kai koda ma ya kai darajar shahidai, lima fil khabari min at talwihi bidalika, saboda abin da ke cikin hadisai na nuna munin aikin sa. Alaysa qad shaghala zalika alqalba bi makhluqin, yo ba kenan ma zai zama ya shagaltar da zuciyarsa da wani abin halitta ba. Wa as'abu min dalika tahwilu dalika ala alqalbi, abin da yafi kuma barnan muni shine mutum ya ji a zuciyar shi cewa ba ma wata barna bace, ya ga abin da sauki, wanda yake yin mummunan barna amma yana ji a ran shi cewa barnan nan fa mummuna ce, yana neman agaji da addu'a ya zai ya bari, to yafi saukin al'amari fiye da wanda yake ganin kai ba ma fa komai bane. Hatta yu'idda dhalika yasira, har ma ya dinga ganin abin mai sauki ne. Wa qad qala Allahu ta'ala, ayan Allah yana cewa wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna ganin abin kankani ne kamar kazafi da aka yi wa Aisha radiyallahu anha, kuna ganin shi kankanin abu ne a wurin Allah babban. Wa hadha al-wasiti rahimahullahu yaqulu idha arada Allahu hawana abdin alqahu ila ha'ula'i al-antani wal-jiyafi, idan Allah ya nufin wulakanta wani bawa sai ya wurga shi cikin al'anta, waɗannan masu wari, waljiyat, da waɗannan musa mushi, wato waɗannan lalatattu ɗan luwaɗi. Wa ƙala kushairi ya ce samitu aba abdullahi as-sufi ya kudu, samitu muhammad ibn ahmad ibn najjar ya kudu, samitu aba abdullahi al-qusari ya kudu, samitu fathan al-mawsili ya kudu, sahibtu 30 shaykhan kanu yu'adduna min al-abdani, na zauna da shehi na ɗariƙa guda 30, kowannensu ana ganin shi a matsayin badali, wato wanda duniya ba ta rayuwa sai da shi. Mun yi wannan magana a baya ko? Fa kulluhum awsani inda firaqi iyahu, kowa a cikinsu sai ya mini jan kunne ya ce ka nisanci masu luwaɗi. Wa qaluli, suna ce mini ittaqi mu'asharatul ahdan, ka nisanci zama cikin ƙananan yara, wa mukhalifatihi, ka nisanci zama cikin ƙananan yara da cakuɗi yana da su, don wannan yana jawo irin wannan barna. Wa man irtaqa fi hadha al-babi an halil fiski wa ashara ila anna dhalika min balayal arwahi, wace wanda ya ɗaukaka ya samu irtiqai yayi sama ya wuce halin fasikancin kawai, yayi ishara zuwa ga cewa wannan wani bala'i ne da Allah ya jarabci ransa da shi, wa annahu la yadru, kuma ba zai cutar da shi ba. Fa ma qaluhu min wasawisil ka'ibin, wannan magana da suke faɗa to waswasi ne kawai, cece ku ce ne mara amfani na alqa'ina bis sama, irin na masu cewa kiɗa baya cutar da su, ma'ana akwai wanda yana yin irin wannan barna kuma yana kallon ta cewa ba komai bane, ba barna bace, saboda ai shi ya wuce matakin da za a ce abin da ya fasikanci, shi hawasu ne shi, don haka abinda amawa suke ganin shi fasikanci su abun su qurbani. Kito wannan ya shiga cikin dimuwa, irin dimuwar waɗanda suke jin kiɗa, wanda muka ji a baya suka ce su kiɗa abun su to kamar suna jin wani abu ne na ibada. Wa iradu hikayatin an ba'ad shuhi kana aulabihim isbalu sitri ala hannatihim wa afati, ce sai ka ji kuma yana kawo wasu labarai na ɓarna da shekunnai suka yi irin wannan barna wanda abin da yafi dacewa waɗannan labaran kawai a lullube su kar a faɗi su ba su da amfani fa insu fadhalika nadiru shirki wa qayrul kufr domin irin wannan labaran ƴan uwan shirka ne da kafirci irin labaran da za ka gani a cikin irin tafin tabaqatul kubra ta sha'arani labaran shehunnai masu yin masu zakke ma jakuna ko masu yin ainihin wato a zina a idan mutane ko masu ɗibar dukiyar mutane ko masu zagin Allah ko masu hawa mumbari su yi ma iblis salati da ire-irensu yace kaga irin wannan labaran ba su da amfani a zo ana faɗin su gara kawai a lullube su a yi Allah wa gare da su falyahzaril muridu min mujalasati ahadathi wa mukhalatati ya kai muridi ya kai dan dariqa ya kai mai bin shehunai to kai kokari ka guje ma zama da kananan yara masu kananan shekaru da cakuɗe ne da su fa innal yasira minhu kankanin abu da zaka fara na irin wannan fatu babil khazlani khidlani zai bude maka kofar tabewa wa bad'u halil hijrani kuma zai bude maka kofa ne ta kaurace ma addini wa na'udhu billahi min qada'i su'i muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga mummunan ƙarshe wa huna bala yace kaga anan aslun azimun nafi'un yajibu itibaru yajibu itibaru akwai wata ka'ida muhimmiya da ya kamata a kalla wa huwa annal umural madhmumati fi shari'a shine abubuwa al madhmumati fi shari'a wanda shari'a ce Allah wadare da shi gudangin waɗannan barna-barnan kama zakarnahu kama yadda muka ambace su huwa ma tarajjaha fasaduhu ala sarai sune abubuwan da barnar su tafi amfanin su kama annal umural mahmuda kama yadda ababan da shari'a ta yabe su sune ma tarajjaha salahu ala fasadi wanda nagartarsu ta rinjaye barnarsu fal hasanatu taglubu fiha al masalih kyawawan ayyuka abu mai nagarta shi ya nasara a kansu wasayyiatu taglubu fiha al mafasid munanan ayyuka su kuma barna ce ta yi galaba a kansu wal hasanatu ayyuka masu kyau darajatun mataki mataki ne ba'duha fawqa ba'din wani aikin ya fi wani kyau ya fi wani kawo lada wasayyiatu ba'duha akbaru min ba'din haka nan munanan ayyuka wasu sun fi wasu muni fa kama anna ahlan hasanati yanqasimuna ila al-abrari al-muqtasidina was-sabiqina al-muqarribin kamar yadda wato mutanen kirki a cikin su akwai al-abraru al-muqtasidin ko kuma as-sabiqina al-muqarribin akwai mutanen kirki al-abrar da Allah ya ce innal abrara lafi na'im ko kuma as-sabiqina al-muqarrabin kaman da Allah ya ce was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabu kaman da Allah yake cewa kuma auratsa kitaba kuma auratsa kitaba ladina safaina min ibadina Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi akwai mai cutar kansa wa minhum muqtasirin akwai wanda yake tsakadaki wa minhum sabiqun bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa aikin alkhairi irin sa Abubakar Siddiq da makamantan su Allah ya kara musu yadda to haka mutanen kirki suke wa alu sayyiati yanqasimuna ila al fujjari al zalimina a cikin mutanen banza kuma akwai fajirai masu bujirewa Allah al zalimai masu cutar kansu wal kuffar ko kuma kafirai al mukaththibina masu ƙaryata Allah kullu ha kullu min haula kowanne daga cikin waɗannan hum darajatun indallah mutanen kirki matakai matakai ne mutanen banza matakai matakai ne a wurin Allah subhanahu wataala za mu saurara a nan saboda kullum lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah